Please, see, 24 billion naira is too much for this. No, you are not being fair.
Naira biliyan 24 ga wannan gini har kana ganin an zungula kuɗi, to ka ɗauko kowane ƙwararre mai kimanta kuɗin gini a Najeriya zai gaya maka wannan gini ya kai naira biliyan 100. In ji muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu lokacin da yake zaga da manema labaru sabuwar headquarter hukumar Bebene Goma, ciki kuwa har da hawa Kacaukan mai ɗauke da ɗakunan adana waɗanda ake tuhuma da almundana. Magu ya ce tsananin yadda ake samun masu zarme a Najeriya ya sa hukumar dagewa jin samun sabon ofishi mai kunshe da na'urorin bincike na zamani.
Kamar an mention mutane uku wanda sun karbi dala biliyon uku, kasan dala biliyon uku na an je an sai da man koko ba ka yi ba, mutum uku kenan wanda ma aka fari. To na ga maka akwai irinsa dewa kawai, wannan wanda aka sani kenan. Mutanen da suka yi satan suna da kudin gwamnati dumfai miliyan tika kuma anan, so suna siya, suna amfani da kudin, wasu suna sunyi radio station, wasu sunyi TV, so suna fight namu shine kawai maganan challenge. Na ga maka very soon wannan challenge ma za ta yi, shi ma kai ma ka samu chance ka gawa mutane.
Babu shakka wannan babban ginin zai dauki mutane da yawa da ake tuhuma. Mun zaga ka nuna mana waɗannan ɗakuna, a lokaci guda kana jin kamar mutum nawa ne za a iya ajiyewa wannan gini?
Aka is discretional, ka gane ko? Sometimes ka je asibiti, sometimes a cikin ward din gado biyu, sometimes sai ka je ka samu mutum a katifa, ya danganta da abin nan patients na available.
Yakin daidai da cin hanci da rashawa na samun cikas don dadewar shari'u a kotuna da kuma zargin sanya yan adawa a gaba, wanda Magu ya sha musantawa.
You will never see anybody who has not committed an offense that will be invited.
Alhaji Lamido Umar Cikaire tsohon dan siyasa ne da kifar da gwamnatin Shagari a 1983 ya shafa, yana da ra'ayin yaki da masu zarmiya na tafiyar hawainiya.
Shugaban namu, baban namu Buhari, ya bude idanu, ya bude kunnuwa, ya bude kirjinsa, ya kama aiki ga dangadan babu kukan an barna ta kaza. Ai kowa ya ga barna kam, mu ba mu taba ganin barna ba ma irin wannan barna. Amma kuma har yau ba a kama kowa ba a karkashin sa, har yau ba a daure kowa ba. To menene barnan? Me amfanin an gano barna ba ai maganin mai barna ba kuma don nuna darasi ba? Bai ba.
Sunana ya uciro mun bakan daura. Yawan ma na sunni ina roƙon Allah, Allah sa wanda zai tsata kara ya maguya tantance shi. Idan an yi haka wallahi Najeriya za ta zauna lafiya. A ce kowanne in barawo ne shi koma gidan ke zauna hada yi da jama'a. Mu shuwa gaban ni ne na al'umma na jam'iyya. In Allah da wannan 2000 na ta kowa ya gane gidan shi. Ba za mu yi shi ba. Kuma babu wani wanda general zai ce mu daga hannun shi. Mi shi saboda mun san mutumin nan ba zai mana adalci ba. Ba zai yi ba. An daina.
Rahoto daga majami tushe na cewa kwanan nan hukumar EFCC za ta yi diran mikiya ga 'yan siyasa da dama, musamman ma 'yan majalisar dattawa. Nasura da Maili kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.